wajen nuna adawa da wannan kuduri suna kalamai marasa dadi ga shugaban kasan kama a fidda su daga cikin majalisar daga bisani ne wakilai 144 cikin 151 su dake majalisar suka amince da wannan kudurin idan har aka rattaba hannu kan yarjejeniyar hakan zai baiwa hadaddiyar daular Larabawa madogara ta soji a yankin na Kuriya Afrika tun daular ta cimma irin wannan yarjejeniyar da kasar Eritrea masu sharhi suka ce daular tana da niyyar kafa sansanonin soja na lokaci mai tsawo domin ta rika sa ido kan zirga-zirgan a ruwa a Kuriyar Afrika da kuma Bahar Ahmar ko Red Sea da Turanci
wani hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa fadar White House tana duba dukkan zabi da take da shi a yunkurin tunkarar hukuncin da kotu ta zartas na dakata da aiki da dokar shugaban kasa wacce ta hana ƴan wasu kasashe bakwai galibin mutan kasan musulmi zuwa Amurka babban mai bayar shugaban Amurka shawara kan manufofin gwamnati Stephen Miller ya ce gwamnatin Trump mai mako uku kacal tana nazarin kowane mataki da take da shi wajen ganin ta kare Amurka daga ta'addanci hadimin na shugaban kasa dan shekaru 31 da haihuwa ya ga shirin Meet the Press na tashar talabijin na NBC cewa shugaban na Amurka yana da yanci ko hakkin yanke shawara kan wanda zai kyale su shigo ko ya shigo Amurka kuma jama'a sun zabi waɗannan kasashe bakwai ne bisa nazarin barazana da ake fuskanta yanzu da kuma nan gaba
labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka To madalla bari mu fara da batun cutar da ta addabi dabbobi a jamhuriyar Nijar kuma take kaiwa ga mutane amma yanzu mahukuntan kasan sun ce sun shawo karfin wannan kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. ED Kallamai Nasara ke cewa a cikin rahoton da Haruna Mamman Bakwai aika muna
wannan ciwon an zo karshen shi da binciken da an kai da irin matakan da an ka duka da goyen bayan gwamnati da goyen bayan wannan kungiyar ta duniya mai kula da lafiyar kasashe sai in ce kwalliya ta biya kudin sabini tunda wannan ciwon an zo karshen shi saboda a ranar yau babu dan tahaliki wanda annan da wannan ciwo waɗanda sun kai shi sun warke amma matakai suna nan ana doka su waɗanga ministrorin uku da technician na minister de la santé da na minister de l'élevage da na minister de l'environnement za su ci gaba da aiki saboda a gano ke wannan ciwon ba za a barin ya ƙara waje ba cikin wannan ƙasar ba kenan makiyaya da manoma yau suna iya gudanar da ayyukansu na kullum wanda sun kasaba game da abinda ake cewa sai da wani bisashe da wani abubuwa dai daban-daban waɗanda sun ka kawo matsala wani lokaci game da nama ta da zautsashe a cikin wannan kasar
a cewar wakilin na OMS cewa da hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kiwon lafiya
l'épidémie normalement sur le plan humain est fini depuis puisque nous avons mis un système de surveillance
bangaren mutane dai wannan rashin lafiyar ta zazzabin dabbobi ta kare wannan ko saboda matakan kulawa da muka sa gaba tun cikin watan Satumba a lokacin da cutar ta bayyana a cikin jahar Tawa kuma wannan ya ba mu damar ganin abinda ke wakana a kowane lokaci
nous avons mis un système de surveillance qui nous permet d'avoir la situation au jour le jour
kuma na karshe wanda muka yi zaton yana dauke da wannan cutar a ranar 25 ga watan Satumba da ya gabata sai gashi abin ya zamanto aka sin kamuwa da cutar zazzabin dabbobin ranar 6 ga watan Janairu ne da ya wuce muka samu sakamakon cewa wanda muka bincika bai dauke da wannan cutar kenan to ranar 25 ga watan Disamba shekara 2016 da ta wuce ba wanda ya sake kamuwa da wannan cutar tar ta zazzabin dabbobi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake
To har wa yau dai a kan kiwon lafiya yau shekaru 12 kenan da kafa hukumar asusun kiwon lafiya a Najeriya na tambayi shugaban hukumar Professor Usman Yusuf da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa shin wai ma ma'aikatan gwamnatin da aka samar da wannan shirin domin su sun san da shi kuwa suna amfana da shi kuma?
Wato jama'a ba su ma san abin ba sosai, shi yasa yau nazo America cike wannan gidan radio. Ya kamata ba mu da rana, ba mu da dare, mu yi aiki tukuru, mu fadakar da jama'a me wannan hukuma take yi, ya kuma za a yi mu taimaki jama'a. Ba abinda za mu zauna ba ne mu ce ya kamata jama'a su sani, saboda haka lalacin wannan lalacin mu ne jama'a ba su sani ba. Kuma aiki na tun sanda na shigo yau wata shida, za ka gani yau ban nan ina fadakar da jama'a cewa ga wannan hukuma, ga yadda za su amfana, ga yadda za su shigo cikin wannan hukuma. To akwai aiki sosai, amma insha Allah za mu yi ta.
To kana jin ta zuwa kafafen yaɗa labarai hanya ce da zai taimaka kwarai da gaske, wasu hanyoyi kuma kake tunanin amfani da su domin ganin wannan abin ya kai ga ainihin mutanen ƙasa?
Da kyau, kaga wato dole mu shiga wurin iyayenmu, shugabanninmu, sarakuna da malamai da masallatai da manya-manyan cocina da makarantu, duk zaka gani da gidajen radio da gidajen television, duk zaka gani ina ka wato duk shekarun nan ka duba yadda aka sha kan polio a arewacin Najeriya. Ai ba sha kan polio ba a arewacin Najeriya sai da aka koma wurin iyayenmu, shugabanninmu, sarakunanmu, malamanmu, masallatanmu da cocinanmu, sannan jama'a suka karbi wannan abu. Saboda haka can na koma yanzu.
To professor, wani abu shine tunda ma'aikatan gwamnati aka fara kuma ana cire musu wani abu daga cikin albashinsu, to su waɗanda kuma mutanen gari da kuke son su shigo cikin wannan tsarin, su ta yaya kuma za a shi wani abu daga hannunsu ya zamanto kaman asusun kaman yadda tsarin abin yake?
Kaga akwai wato sadda nazo akwai tsarice-tsarice a cikin wannan hukuma ta mu, wanda ba dole wai sai kana aikin gwamnati ba. Bari in baka misali, akwai wani tsari wanda muke kira shi VC-SHIP, Voluntary Contributor Social Health Insurance Program. Wato tsari ne wanda ba sai kana aikin gwamnati ba, nawa mutum yake biya da zai iya shiga wannan? Naira 15,000 kawai a shekara.
A shekara
in ka raba wannan Naira 15,000 kowane rana kulliyomin, ya kasance cewa Naira 41 kawai kulliyomin. In ka biya mu mutum Naira 41 kulliyomin a shekara, zai iya amfana da ita kamar yadda ni babban wannan hukuma zan yi amfana.
Ku bude kunnuwan ku, ku jama'a ga wata sanarwa.
To daga batun ciwon lafiya sai kuma na zanga-zanga. Biyo bayan umarnin hana wasu 'yan kasashe 7 shigowa Amurka da shugaban kasar ya yi bayan da kotu ta yi watsi da shi, ya sa ana ci gaba da kame waɗanda suke bakin haure ne a cikin Amurka a jihohi daban-daban. Wannan ya sa musulmai da dama waɗanda ba musulmi ba suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin New York.
Suna Sale Imam, limamin 'yan kasa na USA. Ina jin dama har garin ya gada, idan aka yi wani abin da bai dace da ku ba, kuna da 'yanci ku fito ku nuna rashin amincewa.
Sunana Hajiya Zainab, daga nan Bronx, New York. Mun zo mun taimaka daga nan saboda yanda aka sama musulmai idanu wai terrorist ne, shi yasa an ban musulmai shigowa America. Mun zo mu ba su san kaman musulunci peaceful religion ne.
Haji Muhammad Bashir, taro ya kyau. Insha Allah, ina ganin mun cimma gurinmu. Allah samu dace.
Wasu musulmi mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakai da shugaban Amurka Donald Trump yake dauka akan musulmi da baki 'yanci rani. Macin da aka yi a gundumar Bronx na birnin New York, wadda aka yi wa take dukkanmu musulmi ne, ya kammala da gangami a farfajiyar kotun tarayya akan hanyar 161st Avenue a Bronx, tare da yin kira da kowa ya dage wurin neman 'yancinsa. Ruwan sama da dusan kankara da aka yi jiya Lahadi ba su hana mutane fitowa zuwa wurin macin ba, kuma waɗanda ba musulmi ba ma sun yi macin. Shabid Ahmed Gum na kungiyar Muslim Foundation ta Amurka yana cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin macin, wanda kungiyar gamayyar bakin haure musulmi suka shirya, kuma ya shaida mun cewa,
you see that the bad weather, very freezing temperature, and the how the people came out, you know, this country,
kaga yanayi ba kyau, ga tsananin sanyi, amma duk da haka mutane sun fito suna neman 'yancin su.
We are keep moving until, you know, he will review his executive order. The Muslims,
yace za mu ci gaba da matsawa shugaban kasa lamba har sai ya canza matsayinsa akan musulmi da baki. Hajiya Ramatu Ahmad tana cikin waɗanda suka shirya wannan macin, kuma ta tabbatar min da cewa hukumomi a New York suna ba su goyon baya 100%.
Elected officials da suke ciki Bronx da wanda suke ciki City duka suna bayan mu, suna so abin da muke yi, shi yasa suna samun supportin su.
To yanzu kuka yi wannan zanga zanga da irin macin da ake yin ga duka bai biya bukata, menene abin da za a yi nan gaba?
Ai mun continue, ai zanga zanga bai karewa, shi yasa in sun ji ba su ji ba, mu da muna cikin aiki, magana mun yi. Wannan ake ce advocate, muna cikin shi mun gani abin da muke nema.
To me kuke son ainihin president yayi?
Muna so ya gane kamar mu musulmai, mu ba mugu mutane bane, mu ba criminals bane.
Baba ya kuma kiri sashen Hausa da muryar Amurka daga gundumar Bronx a birnin New York.
To madalla, kafin har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogona ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17, kuma ga wannan sakon.
Fellow Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift.
Jawabin marigayi shugaban Nigeria General Murtala Ramad Mohammed ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hanbare gwamnatin Lieutenant General Yakubu Gawan kenan.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto na waye da aka yi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu fara takalar batun Malam Lawal Abubakar ne, wanda wani dan kwangila wanda ya fi shi karfi da kuma sanin mutane. Musamman ma alƙalai ya kwace masa gidansa na gado, ko kuma yake ƙoƙarin kwace masa saboda dai shi Lawal Abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba. Wannan gidan yana wata unguwa mai suna mai tama a cikin Abuja. Sunan wannan ɗan kwangila da ke ƙoƙarin kwace ma Lawal Abubakar gidansa shine Idris Usman. Idris aboki ne ga wani yayan Lawal Abubakar wanda ya rasu, wanda suka yi harkar kwangila tare. Yayan Lawal ɗin shi ya ba Idris aron wannan gida domin ya zauna kafin ya samu nasa. Daga bisani da Lawal ya buƙaci gidansa, sai Idris ɗin ya yi musun cewar ai gidan nan nasa ne. Domin haka sai Lawal ya shigar da ƙara a wata kotun yanki a Buhari, inda ya nuna takardunsa na gado da na yadda mahaifinsa ya mallaki wannan gida. Kuma kotu ta gamsu cewar lallai wannan gida na Lawal Abubakar ne, don haka ta ce a miƙa masa haƙƙinsa. To amma wani abun mamaki sai daga bisani, shi Idris Uthman ɗan kwangila ya ce ai kotu ta ba shi wannan gida. Aka bincika sai aka gano cewar ashe wai wata babbar kotu ce ta yanke hukunci a shari'ar da wai shi Lawal Abubakar ɗin ne ya shigar kan cewa a ba Idris Uthman wannan gida. Abun mamaki a nan shine shi Lawal Abubakar ɗin an riga an mallaka masa wannan gida tun a kotun yanki ta Buhari, amma aka ce wai ya shigar da ƙara a babbar kotu abin da ya ce bai taɓa sani ba. Bari na koma gefe mu fara jin yadda aka ƙulla wannan zalunci.
Assalamu alaikum, sunana Lawal Abubakar, yaron late Alhaji Abdu Abubakar. Ina zama a Kefi, Kofar Fada, Nasarawa State.
Yawwa, to akwai bayanin da ka zo da shi nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma wannan shiri na ciki da gaskiya, kan wani cin amana da aka yi ma da ya shafi gidanka na gado. Ko za ka yi wa masu sauraro bayani dalla-dalla mai faru?
Gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan Maitama, Abuja. To bayan ya rasu, sai shi yayana marigayi Ahmadu Abubakar ya kawo abokinsa mai suna Idris Uthman ya zauna a wannan gidan a Abuja.
Shin tukuna kafin mai nisa gidan a Maitama a wani layi yake kuma ko kuma cikin rukunin waɗanne gidaje yake?
Gina Madera Street ne, kuma gidaje ne wanda marigayi babana ya gina a nan Maitama.
Sunan mahaifin?
Marigayi Alhaji Abdu Abubakar. To da idi ya zo ya zauna a gidan, ni kuma na kasan wajen na karatu. Bayan na dawo, ni ma na samu ɗan zauna a gidan kamar na wata guda, sai na dawo Kefi. Tafiya na tafiya, tafiya na tafiya, Idris ne na gidan. Ahmadu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa ɗin a gaba kaɗan. wani lokaci sai na samu yaran ce mishi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shikenan sai na cika bar zama a nan kifi a guna ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi Ahmadu din sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da Idris akan wannan gidan nawa
Shin kafin ka dawo ne mahaifin naku Alhaji Audu Abubakar ya rasu ko sai bayan da ka dawo
A'a kafin in dawo shine ya rasu kafin in dawo don da ya rasu ina can kasan waje din ma da bai da lafiya mun zo nan gida Najeriya kafin har Allah ya masa rasuwa 1992
bayan rasuwarsa an yi rabon gado kenan shin kana nan lokacin da ake rabon gado?
Ina nan amma na yi samu matsalan hatsari mai tsanani. An yi rabon gado ina kwance a asibiti na Kaduna. Ana kiran shi Sofenol Hospital a lokacin.
Wato ma'ana da ake rabon gado ne ke ka samu rabo na gida a wannan line na mai sunan line marketing?
Madera Street.
Madera,
aha. Mai tama Imani Estate.
Na san Imani Estate. To abinda za a fahimta bayan mahaifinku ya rasu an yi rabon gado an baka gida tunanin da za a yi gida dai ya kamata yana hannunka ne ai
haka yake gida ya kamata yana hannuna ne to amma mutuncin da shi yayi nake da tare da Idris din kuma na mishi bayani ya kuma gaya mu akan cewa Idris dan zauna a wurin ko baka baka kuma Allah ubangiji ya sa ya samu nasa gidan ya koma
abunda za a suwa sani an bada an raba gado yanzu an baka ɗaya daga cikin waɗannan gidaje din daga nan sai me ya faru
daga nan sai shi yaya na sa wani a cikin gidan abokin sa Idris Othman wato yaya na Ahmadu Abubakar kenan ya ba abokin sa Idris Othman ya zauna a gidan
shi ma yaya na kai yana da gida a unguwar
yana da gida
to shi me yasa bai sa shi abokin nasa a gidansa ba
shi a lokacin ya gaya mun akan cewa in ya gyara nasa ko baka ba zai koma kaji shi abin da yayana ya gaya mun kenan in ya gyara nasa zai koma to bayan ya gyara nasa din ya koma ko baka ba still Idris Othman ne abokin sai yana zama a wannan gidan nawa sai na masa magana ya maganan nawa gidan sai ya gaya mun akan cewa in dai Idris ya samu nashi gidan ko baka ba zai bar wannan gidan shi to ba damuwa tunda abokin ka ne to Idris ya samu nashi gidan don na jance yana da gida ma a Sokoro amma bai fita ya bar wannan gidan ba sai na samu yayana na mishi magana sai ce zai fita to daga baya kuma ban ga fitansa ba sai yayana kira da wani lokaci yana gaya min cewa ga fanda suke ciki da Idris akan wannan maganan wannan gidan nace to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu Allah kuma ya tamake ni gidan ya dawo hannuna
wace kotu ka kai karama na shi yayin naka wato ka gaji daidai bar abokin sai na zauna a gidan kenan sai ka ga ya dace ka kai yayanka uwa daya watakila uba daya kotu
haka ne dalili kenan don na kai shi kotu akan in karbi yanci na ne kuma shi ya gaya min ga halin suke ciki tare da Idris
na haka shi ma bai ji haushin kara da ka kai shi ba kenan
to ko ya ji ko bai ji ba ban dai sani ba amma dai mun je kotu da shi kuma kotu ta bani gidana
wace kotu ce ka kai wannan gar
a Buhari Ofa area court Buhari
muna ji daga nan gida ya dawo hannunka kotu ta baka gida me yasa baka je ka karbi gidan ba
na yi kokarin in je in karba amma kullun na je wurin sai in ga security mai na gidan to ni kuma maimakon in je in employing yan sanda ko wasu su zo ban dai san ya ne ne kamata in yi ba don dai na samu judgment ne ni na ganin kawai ya kamata kawai zan shiga gidana ne daga nan kuma sai na ga abun na neman ya zama wani abu daban sai na shiga bincike na samu lawyer ya rubuta mishi akan cewa ya bar gidan ko baka ba bai bar gidan ba ya ce wai ai kotu ta bashi gida ta yana kotu ta bashi gida muka shiga bincike har muka zo muka samu cewa wai ni na kai kara kotu wani na kai shi kara kotu akan wannan maganan gida na ce wani kara
ba an kammala shari'a kotu ba an baka gida me kawo maganar kotu kuma yanzu
to ai shine mun sani ba wani ya daure mun kai ni na riga na kara ban gida na sannan kuma shi Idris Othman na gaya mu akan cewa wani na karan shi a wani kotu kuma kotun ta bashi gida nace to aje a shiga bincike lawyer na yi bincike ka zaka samu papers wanda duka an samu forgery ne ba wani karan Idris din da ni nayi ga kuma nayi karan sa ai da na aifiyarin ko a kotu ko a gani a kotu akan ni nayi kara naje na ga su takardu wanda ba haka ba bayan na ga wannan takardun da baka ba sai ah to abun da zai wannan lawyer ga fa abun da ka gani ga kuma abun da ake ciki saboda kan nan ka sake rubuta ma wannan alƙalin da ya ba shi Idris wannan gida a nan kotun a high court a nan Maitama sunan alƙalin Ayu Bello shine CJ sai aka rubuta aka shigar da magana kotu kusan shekara ɗaya da wasu watanni kenan muna zuwa kotu so dai alƙalin ya zo har yau ka ji amma mun shike nan game da maganan wannan gidan na number 50 Imani Madara Street Imani Estate Abuja har yanzu alƙalin bai zo ba sai samar shekara guda maganan kenan mu ji a ce baya kotu so ɗaya ya zo
ya zai alƙali yana aiki a ce so ɗaya ya zo kotu kai me ka lura yake faruwa kenan
eh ni na lura akan cewa shekara guda akan magana alƙali bai zo kotu ba sai so ɗaya to ina gani akwai haɗin baki tsakanin shi da shi Idris Osman din saboda duranan zuwan mu duran da case ɗina ke wannan kotu alƙalin baya zuwa
wato ma'ana shari'ar ka ce baya zuwa amma ba wai kotun ne baya zuwa ba
a ba wai kotun ne baya zuwa ba ranan da shari'a na shine bai zuwa kotu so daya Ayu Bello wanda shine alƙalin wannan kotun ya zo so daya
mai sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da jin bayanan yadda ake kokarin kwace ma Malam Lawal Abubakar gidansa na gado wanda yake titin Madera a Imani Estate a gundumar Maitama a cikin Abuja a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Jami'an jihar California da ke arewacin Amurka ɗazu-ɗazun nan suka umarci dubin dubatan mutane da ke zaune da kusa da wata madatsar ruwa mafi tsawo a Amurka cewa su tashi maza-maza suna gargaɗin cewa wata ganuwa a madatsar ruwan na iya faɗuwa kowane lokaci kuma hakan na iya zama haɗari ga mazauna kusa da wurin. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce harba makami mai linzami da ba a san samfurinsa ba da Koriya Arewa ta yi cikin tekun Japan abu ne da ko kaɗan ba za a alamunta da shi ba.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabi Imam Aliyu da ya tana gabatarwa da Salamu Awad da ya bada umarni sai injiniyan mu John ni Ilada Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.